This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a wannan lasari akan mitoci 22 da kuma 25. Mausaron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da murya Arewa da Lol da kuma Niyya dukkan su a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu wato ta hanyar sadarwar intanet biyo Hausa da kan ku kuma sashin Hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin daga nan birnin Washington DC. Ga kanun labarai.
Ake da ya shiga burtu ya kashe mutane 10 a kasar Chad a yau Asabar. A kasar Masar kuma wata fashewa a haraba karamin ofishin jakadancin Italiya yau Asabar ta kashe akalla mutum guda. Bullan annobar kyanda a kasar Kamaru ta kama mutane 300 ta kashe wasu cikin mako guda.
To madalla.
Rashid ne fa bomi ya tashi a bakin gidan. Wallahi yanzu ma akwai nebo na matar nebo na za su fita masu an taru ana ta shiga wani AB explosive a bakin Borno Respect.
Daya daga cikin hukumar ce mazauna da mazaunin birnin Maiduguri kenan yake bayani kan harin kunar bakin wake da aka so a kai amma bai samu nasara ba a cikin birnin. A birnin Mina jihar Niger kuma an samu tashin hankali tsakanin mabiya addinin mabiya dariƙa da kuma ƴan izala kan mallakar wani masallaci. An kammala kuma wani taro a birnin Gombe dangane da harkar tsaro da kuma shugabanci na gari. Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tamboyi ko hali yanzu sai a gyara zama domin ji cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari wata kasuwa a Njamina babban birnin kasar Chad ya kashe mutane 10. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya bada labarin cewa mai harin kunar bakin waken ya yi shigan burtu ya sanya hijabi kamar mace. Nan da nan babu wata kungiyar da ta yi ikirarin kai harin da ya raunana mutane da dama. To amma duk da haka hukumomi suna tsammanin kungiyar Boko Haram ce ta kai harin. Wadda ta kai harahare da dama a Najeriya. Kasar Chad tana taka muhimmiyar rawa a yunkurin da rundunar sojan yanki ke yi na fafata da 'yan kungiyar Boko Haram. Hukumomin kasar Masar sun ce wata fashewa a haraba karamin ofishin jakadancin kasar Italiya a birnin Alkahira ta kashe akalla mutum guda da raunana mutane 4. Ofishin jakadancin ya yi mugun lalacewa. Kuma an samu ambaliya a yanki a saboda bututun karkashin kasa sun lalace a sakamakon fashewar. Hukumomi sun ce fashewar da ta auku a yau Asabar da safe tana yiwuwa bam da aka koye cikin wata mota ne ya tashi da kuma nakiya da kila aka koye karkashin wata mota da ke ajiye da aka tada daga nesa da na'ura. Nan da nan babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Da ya faru da safe lokacin da ba a bude ofishin jakadancin ba. Ministan harkokin wajen Italiya ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa irin waɗannan hare-haren ba za su razana ƙasarsa ba. Ya ce babu ɗan Italiya a cikin waɗanda suka jikkata. Dindin lokacin da rundunar sojan ƙasar ta hambura da gwamnatin Mohamed Morsi shekaru 2 da suka shige, ‘yan yaƙin sa kai suke kai munanan hare-hare a Masar. Yawancin hare-haren suna auna jami'an tsaro ne. Ɓullar annobar bakon doro ko kuma kyanda ta ratsa arewa maso yammacin ƙasar Kamaru. Har ma rahotanni na cewa fiye da yara 300 ne suka kamu da cutar yayin da cutar ta kashe mutane da dama. Wato a cikin mako guda. Dr. Samaa Julius wani jami'in shirin allurar rigakafi a arewa maso yammacin ƙasar ta Kamaru ya ce an samu ɓullar annobar kyandar ce. A saboda iyaye ba su bari ko kuma ba su kai ƴaƴansu ana musu alluran rigakafi.
The cases that died was because the measles was compounded by malnutrition. parents are failing in our responsibility of ensuring that these children are protected from these diseases because the government is providing.
Yace allura ta kashe wasu ne saboda cutar ta kuma hadu da rashin kayayyakin abincin gina jiki. Yace iyaye sun gaza wajen yin abin da ya kamata na tabbatar cewa an kare yara daga irin waɗannan cututtuka domin gwamnati tana bayar da allurar rigakafi kyauta. A saboda haka alhakin iyaye ne su kai ƴaƴan su cibiyoyin kiwon lafiya domin a musu allurar rigakafi, to amma kuma iyaye na yin watsi da haka. Mahaukaciyar guguwar teku mai tsanani da aka lakawa suna Changhong ta afkawa gabashin ƙasar China. Wannan guguwar da ke tafe da iskar da ke juyawar kilomita 150 cikin sa'a guda yau Asabar da rana agogon can ta afka Zhangshan a lardin Zhejiang. Hukumar lura da yanayi ta ce guguwar na iya zama mafi ƙarfi ko kuma tsanani da ta afkawa a yankin. Hukumomi sun ce an kwashe mutane 865 daga yankunan gabar teku na lardin, sannan kuma kusan jiragen ruwa 30,000 ne aka janye su daga cikin teku. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin harkokin wajen ƙasashen da ke amfani da takardun kuɗin euro yau Asabar suke yin wani taro domin nazarin sauye-sauyen shirin harkokin tattalin arziki na baya-bayan nan da ƙasar Girka ta gabatar da nufin samun bashin ceton tattalin arziki daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Babu tabbacin cewa ƙungiyar ƙasashen Turai za ta yi na'am da shirin. Da sanyin safiyar yau Asabar, Majalisar Dokokin ƙasar Girka ta yi na'am da sabbin shawarwarin da gwamnatin ƙasar ta gabatar. Wakilan majalisar sun yi wani taron da ya ratsa har zuwa bayan tsakar daren jiya Juma'a bayan da Prime Minister ƙasar ya roke su. Ƙasar Girka tana buƙatar ƙungiyar ƙasashen Turai ta ba ta bashin dala biliyan 60 cikin shekaru uku. Gobe Lahadi, idan Allah ya kai mu, dukkan shugabannin ƙungiyar ƙasashen Turai 28 za su yi wani taron gaggawa domin yanke shawara akan wato ko su amince da shawarar da ƙasar Girka ta gabatar ko kuma a'a. Yau Asabar ne kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yake ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Iran Mohammad Javad Zarif a Australia a wani zagaye na shawarwarin baya-bayan nan akan ƙoƙarin ƙulla yarjejeniyar nuclear tsakanin Iran da giggan ƙasashen duniya. Jiya Juma'a, wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce an faɗaɗa lokacin ƙulla yarjejeniyar wucin gadi zuwa jibi Litinin domin baiwa mashawarta a birnin Vienna ƙarin lokacin tattaunawa akan cimma yarjejeniya. Haka kuma a jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ana samun ci gaba a shawarwarin da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Jummai Ali ta gabatar. Tomadala, baya ga hari da ake zargin ƴan bindiga sun kai kan ƙauyen Gamdu da ke kan hanyar zuwa Damaturu wato a jihar Yobe, wani ɗan ƙunar baƙin wake ya so ya kai hari da bai samu nasara ba kan wata babbar mota, kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
A yau da misalin karfe 7 saura wasu ƴan mintuna ne dai mazauna cikin garin Maiduguri suka ji wani ƙara mai ƙarfin gaske wanda daga bisani muka samu labarin cewa tashin bomb bomb ne da wani dan gunar bakin wake yayin yunkurin kaiwa kan wata mota ta fito daga tashin nan da ake kira Borno Express. An ce wannan dan gunar bakin wake dai na amfani da samfarin keken nan masu kafa uku da aka fi sani da keke nafe ko kuma adire ta sahu wanda ya kokarin afkawa wannan mota, sai dai bai samu nasaran yin hakan ba wanda bomb ya tashi da shi da keken nasa kuma ya halaka shi kade. Wannan tashin bomb din da ya kusan shine karo na biyu da ake samu a daidan wannan mashiga na tashan Borno Express din, sai dai jami'an tsaro da ke cikin birnin Maiduguri sun sake tsananta binciken ababen hawa wanda ma ya haifar da cunkoson ababen hawa a cikin garin Maidugurin. Bisa bayanai da muke samu na nuna cewa waɗannan jami'an tsaro sun samu rahotannin cewa akwai wasu ƴan ƙunnar bakin waken da suke kokarin shigo da irin waɗannan fama-famai wanda hakan yasa suke binciken kokop akan ababen hawa. Na dai samu kaina cikin wannan cunkoso wanda masu lura da al'amura ke ganin cewa wannan ma na iya zama wani barazana. rana dan wasu kan iya amfani da irin wannan dama su kuma afkawa mutanen da ke cikin irin wannan cinkoso inda farko dai sai da ɗaya daga cikin mazauna garin Maidugurin ya shaida mu alƙawarin wannan lamarin na bakin tashan Borno Express din
wallahi yanzu ma akwai nebo na matar nebo na zan tafi da masuru an taru ana ta shiga wani AB explosive a parking Borno Express to yanzu ma mun ce su dawo baya kar wata kila ba mutum da ya bari amma a ce ne abin ya faru yanzu nan
haka zalika wani rahotanni da muke samu daga baya-bayanan na nuna da cewa jami'an tsaron sun sake gano wani bombin da bai tashi ba a tashar Baga wanda kuma suka warware ta halila yayin wasu rahotannin na nuna da cewa wasu mahara da ke tsaron cewa ayan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari kan wani gari da ake kira Minok da ke kan babban titin Maiduguri zuwa Damaturu a karamar hukumar Kwandiga wannan nan ma aka ce sun halaka mutane da kuma raunata wasu sai har zuwa lokacin da muke aika da wannan rahoto babu wani cikakken bayani daga wajen hukumomin tsaron kasar duk da irin matakan tsaron da hukumomin tsaron ke doka na kawo karshen wani ayan kungiyar Boko Haram din
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya
Haruna Dauda Biwa kaji da wannan rahoto an raunata akalla mutane hudu da lalata dukiya mai yawa a birnin Minafa da jihar Niger a daren jiya sakamakon rikici da ya barke tsakanin mabiya dariƙa da kuma ƴan izala ga Mustafa Nasir Batsari da cigaban wannan rahoto
Kokarin mallakar wani masallaci da ake salloli biyar a unguwar Kotumbola da ke kusa da gidan sarkin Mina shine ya haddasa wannan tashin hankali. Malam Sani Abubakar da ke bangaren kungiyar Izala.
A mutum hudu ne, su ne aka ji marauni. Amma halin da ake ciki wasu ma ba mu san inda suke ba. Sun gudu saboda halin da al'amura suke ciki.
To shi ma dai Malam Bala Jibril Imam babban limamin gidan gwamnatin jihar Niger da ke bangaren kungiyar dariƙa ga abin da yake cewa
kawai sai muka gansu sun zo da irin bomb local bomb din da ake hada da kwalabe da petrol da auduga wallahi kawai sai suka zo suka dinga jajji ana tahajjud a masallacin kofar gidan Alhaji Rashid suka dinga jefa ma mutane suka shiga gidan Garba suka kona dakunan shi da na matan gabaki ɗaya yanzu in ban da rigunan da ke jikin su basu mallaki komai ba suka je shagon shi kayayyakin mutane da suka kawo aiki duk suka kone gabaki daya
Sheikh Abubakar Giro Arugungu na kungiyar Izala dake tafsirin Ramadan a birnin Namina yayi tsokaci akan wannan matsala
da halin da kasar mu take ciki dukkan wani rikicin addini ba a da buƙatar shi yanzu ana kokari a shawo kan matsalar ma da take faruwa ta Boko Haram bai kamata a haddasa wata sabuwa ba amma babban bakin cikin mu muna kira ga gwamnatin Niger da a yi mana adalci game da wannan matsala da ta faru.
Tuni dai masarautar Mina ta yi kira ga bangarorin da su kwantar da hankali kuma su zauna lafiya a tsakaninsu. Turakin Mina Yusuf Habibu baban Malam shine ya yi magana a madadin masarautar.
Gaskiya kamar abin da ya faru jiya da dare abu ne da ya shafi addini wanda kuma wannan addini da muke bi addini da ke maganan zaman lafiya.
Kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce gwamnan jihar na yin wani shirin ganawa da shugabannin bangarorin domin kashe wannan wuta. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Kakakin 'yan sandan Mr. Bala Elkana ya ce har ma sun kama wasu mutanen.
Masallacin da ya za a rufe shi insha Allah.
Na'am.
Asu mun magance abun ga.
Na'am.
Mun dai kama mutum takwas yanzu ana kan bincike.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni. Bai nai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari a yayin da ake samun ƙarin hare-haren ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya da wasu sassan arewa wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Clean Foundation ta kammala taron wuni biyu kan harkokin tsaro da shugabanci na gari a Gombe ga Abdulwahab Muhammad da cigaban rahoton.
Kowane shawari kenan za a baiwa gwamnatoci da hukumomi. Malam Yunusa Zakariyawo shine shugaban cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma wato SIDAD a takaice ga abin da ya ce.
Muna kiran gwamnati ta duba kudurinta na tinkarin wannan abin ta yi amfani da matakai da muke gani za su fi kawo nasara. Su gwamnatocin jihohin arewa maso gabas din nan da akwai abubuwan da ya kamata su ma a ce suna yi musamman ko mun san kowace jiha ana ba ta kasafin nata kasan na kasafin kuɗi. So me zai sa, me yasa kiwon lafiya ya fi ci gaba a wasu jihashen ba jihohin arewa masu gabar ba? Me yasa abubuwan ilimi ya fi taɓarɓarewa a jihohin arewa masu gabar in ka ɗauka gwada su da ko na yamma ko na kudu? Saboda haka muna ganin su ma gwamnatinmu akwai rawan da ya kamata a ce suna takawa ba su saye, kuma muna kira su cewa lalle ya kamata su zo su taka da wannan rawan.
Na ta tsokaci Dr. Abubakar Ma'azu na Jami'ar Maiduguri kuma wakilin kungiyar da ta shirya taron, ya ce a tsawon shekaru 6 da aka yi na yaki da masu tada kayan baya, gwamnati ta kashe biliyoyin naira amma kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba. To ko me yasa hakan?
Kuma abin mamaki shine a kasan nan tunda aka fara wannan yaki kowane shekara ana kashe biliyan 5 na dalar Amerika. A yanzu da muke ba haka na an kashe wajen dala biliyan 30, kuma har yanzu ba a ci mu wannan yaki da ake ba, ba a samu nasara ba. In an bincika to akwai shugabanni a bangare-bangare wanda suka yi ta wasa da wannan abin don saboda son ra'ayin kansu. To rashin samun shugaba na gari wanda yake da kishin al'umma ba ƙaramin illa yake wa al'umma ba, kamar yadda muke gani.
Faɗakarwa na daga hanyar shawo kan matsalar tsaro. Malama Maryam Aje daga jihar Yobe ta yi bayani kan irin rawar da ƙungiyoyin farar hula za su taka a wannan fanni.
Ana buƙatar wato faɗakar da kan mutane akan yadda wayar da kan mutane, yadda mutane za su samu preventing violence extremism kamar yaduwan tsauran ra'ayi a ƙasashensu, ta wajen wayar da kansu, sannan kuma da advocacy wato zuwa wajen malaman addini da kuma gwamnati.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Gombe a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad ana tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cika karfe 11:17 ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Haruna Muhammad Katsina Ya'u Adamu da abokansa da mai nasara Nasara Funtuwa da malama Safara'u Zamani Almajirawa Malumfashi sun yi tambayoyi daban-daban kan tashi wanda akan yi a ƙasar Hausa a lokacin azumi. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah ku yi min ƙarin bayani akan jihar da tafiyar mutane da kuma wacce tafi ƙarancinsu a Najeriya. Mai tambaya Musihinu Sani Tsafi. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin tashi wanda akan yi a lokacin azumi a ƙasar Hausa. Idan masu tambayar na saurare, ga malamin tarihi Dr. Salisu Balla da ke Cibiyar Arewa da ke garin Kaduna zai ba ku ansa.
Tashi a ƙasar Hausa za a iya cewa wani abu ne wanda marubuta ba su rubutu a kan shi da yawa ba. Amma an samu wasu rubuce-rubuce a wasu kananan littattafai da kuma wayansu daga cikin kaɗan daga cikin manyan littattafai. Misali akwai littafin Hausa Customs wanda Ibrahim Madauci da Yahaya Isa da wani malam Bello Daura suka wallafa. Sun yi bayani a takaicen takaitawa game da abin da ya shafi tashe da kuma lokacin da ake yinsa. Sannan akwai wasu malamai na tarihi da suke bayani su ma akan abin da ya shafi tashe. Shi dai tashe game da bayanin da yake zuwa mana wani abu ne wanda ake na gargajiya da ya shafi al'ada wanda aka jima ana yin sa a yankin ƙasar Hausa, kuma ana yin shi ne lokacin da watan azumin Ramadana ya kai 10 da shi. A ranar da watan azumin Ramadana ya kai 10 da shi, za ga mutane daban-daban kama daga yara kanana maza da mata ni lokaci ma har da manya sukan sa kansu a kungiyoyi haka daban-daban. Mata da maza kanana sukan shiga cikin gidaje su yi wasanni don nuna murnar cewa Allah ya sa rayuwarsu ta kai an samu sun yi azumi 10 a cikin watan Ramadana. To shi tashi kalmar ita kanta tashen, wasu sun yi bayani suke cewa ainihin abin da ake nufi da tashe ai ma'ana ayi wani abu da zai sa shi mutumin da ke azumi kada ya shagala ya tashi cikin dare ya ci gaba da ayyuka na ibada, kada ya shagala ya dan dinga dan salloli yana dan yin wasu abubuwa da zasu sa ya samu kusanci da Allah. To shine aka ce daga tashi din nan sai aka maida shi koma tashi. To wannan fahimta ce ta wasu malamai. Sannan asalin tashi kamar yadda malamai suka bayyana ya nuni da cewa ya samu asali ne daga abubuwa guda ɗayan biyu. Abu na farko shine zuwa musulunci, shi an nuni da cewa tun wannan lokaci ake yin tashi. Dalilin kuma da ya sa yin tashin saboda kasancewar wato wata Ramadana a wannan lokaci, idan ya shiga ya kai 10 ga wata sai aka fito da wani abu da ake kira tamfiliya. Tamfiliya kuma a kalmar Larabci ana nufin wato kamar wasan kwaikwayo kenan, wato drama. To sai a yi wani abu wanda zai alakanta ga za a cusa wata fahimta a ciki da zai sa mutane su gane cewa ana so a faɗakar da jama'a ta fuskar wani abu da yake wakana a cikin al'umma. Wannan mai kyau ne yake faruwa, ake so a inganta shi, wannan abu ne mara kyau, ake so a nuna munin abin dan a bar wannan abin. Saboda haka sai ya kasance ana yin shi bisa kamar tamfiliya a koya ma yara ƙanana mata ne ko maza, sannan sai su shiga gidaje suna yi dan a ba su dan abin hasafi wato na sadaka. Shi tashi ba a yin shi haka kurin a tashi. Idan an yi shi aka yi shi a burge mutane a sa musu nishadi, idan an sa musu nishadi su kuma su kalla ko abin hasabi su ba mu waɗanda suka yi wannan abu. Wasu kuma suka ce a'a ai tun kafin zuwan musulunci ainihin akwai wasanni kala-kala daban-daban da mutane suke yi. Amma kaga wannan magana na farko za ta fi ƙarfi saboda mai saboda tashin ba a yin shi sai wata Ramadana ya kama ya kai 10. Shi kuwa azumin wata Ramadana ai kaga yana daga cikin shiga-shigan musulunci ne. To shi yasa wasu suke cewa a'a tun farkon lokacin da musulunci addinin musulunci ya zo kasar Hausa ake yin tashe a kasar Hausa.
To watakila shi awal England geographer zai so ya san shin a kasashen Larabawa koko sauran kasashen musulunci ana wani abu mai kama da tashen koko dai a kasar Hausa aka kirkiro tashe lokacin azumi.
A sauran kasashe ba tashe suke yi ba. Ba su da wani abu da ya shafi al'ada irin na tashe. Amma sukan yi wasu dan abubuwa haka na gayyatar mutane shan ruwa. Da wasu abubuwa da haka mata sukan gayyaci mata ƴan uwansu, maza sukan gayyaci maza ƴan uwansu, saboda na samu na je wasu kasashe kamar Misra haka. Da a lokuta da ya shafi irin waɗannan lokuta na azumi. Ba sa yin irin waɗannan amma sukan gayyaci baki su zo su taya su shan ruwa.
To na katsaika kana bayani game da lokacin da ake tashi da sauran abubuwa da lokacin da ake kammala, ko za ka daɗa bayani ma masu saurari?
Yawwa, shi tashin nan akan fara shi daga 10 ga wata na Ramadana, lokacin watan azumin Ramadana. Sannan kuma ba a daina shi har wasu ma sai ya kai ma ƙarshen watan. Akwai abubuwa da dama da sukan akan fito da su, misali ma akwai tashi da manya ma suke yi. Aje kasuwanni, aje irin matattara jama'a kamar tashin mota da sauran abubuwa makamantan waɗannan ana nuna musu wasu abubuwa na kamar da zai ba da dariya da cusa nishadi a cikin mutane. Kuma shi tashin nan kuma akan yi shi don faɗakarwa, akan yi shi don nishadantarwa, kuma tashin akan yi ne don gyara tarbiyyar rayuwar malam Bahaushe. Akan shigo da wasu abubuwa muhimmai wanda zai daidaita al'adar malam Bahaushe. Maimakon ya kasance an shigo da wasu abubuwa munana, sai kasance a abin da ake so ana so mutane su fahimci wasu abubuwa don gyaran rayuwarsu. Ana so ya koya musu ladabin cin abinci, ladabin taimakon junansu, da illar wasonsu a tsakaninsu. Kada a kawo abinci wani ya wawushe ya bar dan uwanshi, kaga babu yawantaka kenan. Duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da tashe ke koyarwa ta fuskar ainihin abin da ya shafi al'adar malam Bahaushe.
To doctor, ka san wasu kan ce akasarin abubuwa masu kyau kuma suna tafi da wasu abubuwan da ya kamata a dan yi wa kuskurima. Shin a dangane da tashe akwai wani abu da ya shafi kamar bid'a da ake ganin kamata yi malamai su ce wani abu koko suke ce wani abu akai da ke buƙatar gyara ko wani abu haka?
To akwai abubuwa da dama da suke buƙatar gyara. Misali kaga kamar yanda za a je a ce misali a ce ana kiɗa ganga ana ihu kaga wannan ba daidai bane. Kamata ya ji misali a ce akwai misali a ce tunda azumi ne a kawo wasu abubuwa da za su tusa mutane tsoron Allah a cikin zukatansu da kuma abubuwan da za su nuna taimakeke ne a tsakanin al'umma. Ma'ana kaga ana koyar da ƴan uwantaka kenan na musulunci. Amma sai a waye gari misali a ce wani ya yi shiga irin ta dodo don a ba mutane tsoro, wani shaɗanta da su, ko a yi shiga irin ta banza mara kyau haka, ko shiga irin ta mahaukaci. Kaga duk wannan abu ne wanda yake buƙatar gyara da sauran abubuwa makamantan waɗannan.
Sai kuma amsar tambaya kan jihohin da suka fi yawan jama'a da kuma waɗanda suka fi ƙarancin su a Najeriya. Idan mai tambayar na kusa ga abin da ya sauƙaƙa. To Malam Husinu, kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya, akwai siyasa da ta ƙaddama kan wannan batu. To amma dai abinda mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da ta fi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan 9,383,682. Ta biyu ita ce jihar Legas mai yawan mutane miliyan 9,013,534. Ta uku ita ce jihar Kaduna mai adadin mutane miliyan 666,562. Ta hudu ita ce jihar Katsina mai yawan mutane miliyan 5,792,578. Bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi ƙarancin mutane. Ta farko a wannan jerin ita ce jihar Bayelsa mai mutane miliyan 1,703,358 kawai. Jiha ta biyu a ƙarancin jama'a ita ce Nasarawa mai jimlar mutane miliyan 1,863,275. Ta uku a ƙarancin jama'a ita ce jihar Ebonyi mai mutane miliyan 273,501. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke garin Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
A gaida malamai sashen Hausa na muryar Amurka ke magana ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Yau Asabar wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kai hari wata kasuwa a Njamina babban birnin ƙasar Chadi ya kashe mutane 10. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya yi shigan butu ya sanya hijab kamar mace. Hukumomin ƙasar Masar sun ce wata fashewa a harabar ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar Italiya a birnin Alƙahira ta kashe aƙalla mutum guda da raunana mutane 4. Ofishin jakadancin ya yi mugun lalacewa kuma an samu ambaliya a yankin a saboda bututun ƙarƙashin ƙasa sun lalace a sakamakon fashewar.
To madalla a gaishe ki masu haro duka da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci. Sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za mu gabatar muku da shirin mu tattauna na Ibrahim Kalmasi Garba. Kamin nan a madadin Jummai Ali wacce ta gabatar da labaran duniya da kuma Yemi wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa masa a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku da fatan waɗanda ke azumi za a sha ruwa lafiya. Sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.